kariga nan kawai ga nan zai zo ta kura muka da cikai yaro da na murna karenka ya kama zaki baba da na murna karenka ya kama
le ya ubangiji mun zo gare ka yau godiya muka kawo ai da zan muna yesterday amma yau mun gan wata sabo kai ne kana kiyaye ai gashi mun fito har mun dawo gashi muna da lafiya muna cin abinci har mu karo kana babu lafiya maleku na my bouncers what again will I be ya aljanu suna yassa duk wahalan duniya na Jesus be the answer ko akwai wani suna da in an kiro ke warke kansa
Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises.
Yeah, and what a God like mine. Babu wani kamasa. All these other girls can't try. Sauransu aikin banza ne Cause you fought on one, you're the winner man Be my debt, I'm no more cinnamon I was deep in sin, I was a dead man I'm a life springer, got the life giver man Can't describe it, mine a casa Live without it, mine a pasa Why zai ja da shi duk wanda zai ja to ya ja banga Ain't no enemy scaring me, I'm a son with the remedy And I'm serving him eternally, yeah Cause you're loving me, holding me, I'm your son so you father me Yes, I'm loving you eternally, yeah
Shigi ya turanci. Dan gwani kana jin me ga nake faɗa kuwa?
Ci bashi, yaro ba ci san kwami ba. Ba ci san da cewa wannan Allah, Allah ne da ya ba mu karfi. Yayi daga da maki ya mu fiye da sakwara sosai.
Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta, we came to give you the praises. Muzamu bauta. We came to give you the praises.
Allah na shike tauna safuwa don aya ta ji soro baba.
This our God is a savvy God. Is a savvy God.
Ba ma gudu ba ma cha da baya da ma gudu gara karnuka sun ja hanjin mu baba.
Na yin giftin guri Dauda power. Wey kilan bugula ya do. Almighty God, he love sweet pass us. Mu jiga honey.
Sara da su suka bata hana ganji dubuwa. Shetan ya kai iya da wanda ko lokaci bata gaba da shi.